wani kungiya mai zaman kanta da ake kira Concern for Almajiri in Northern Nigeria. Sun koka game da matakin da gwamnonin arewacin Najeriya suka doka na kwashe almajirai daga wasu jihohi zuwa jihohinsu na asali, da suka ce wannan wani hanya ne na toye haƙƙin waɗannan almajirai. Idan dai ba a manta ba, gwamnonin arewacin Najeriya sun shiga wani taro inda suka amince cewa ya kamata a maida waɗannan almajirai dukkanin jihohinsu na asali, yayin da aka dinga ma samun matsaloli a wannan yanayi inda wasu kan ki karɓan wasu almajiran da cewa ba 'yan jihohinsu ba ne, ko kuma ba a tantance su kafin a shigo da su ba. Duk dai waɗannan sabbin al'amura na kunno kai ne sakamakon wannan cuta na COVID-19 da kuma yanzu hakan ke ci gaba da daban jihohin Najeriya, musamman ma a jihar Lagos da kuma babban birnin tarayya Abuja da ma jihar Kano. Da kasance cibiyar kasuwancin arewacin Najeriya, Injiniya Abdulgafar Onachide shi ne shugaban wannan kungiya da ake kira Concern for Almajiris, da kuma suka kira taron manema labarai a garin Maiduguri game da wannan batu na almajirancin. Gama abin da ke cewa
manzo Allah sun cewa ya idan annoba ta bullo a wuri wanda baya wurin kar ya shigo don gudun me kar a yada annoban, wanda yake cikin ma kar ya fita don gudun me kar a yada annoban. Waɗanda suka ga wannan cutar a Najeriya ai ba nan aka haifar da cutar ba, shigowa da shi aka. Tabin mamaki sai gwamnonin muka ga daidai wannan lokacin da suka fara fitar da yara, kaga wannan bai dace ba. Kuma na biyu, kowane dan Najeriya yana da yanki ya zo na inda yake so, mutum da ba zai kawo tashin hankali ba kuma ya samu kulawar gwamnati, wannan constitutional right nashi ne. So shi yasa muka ga a yanzu kuma a yadda aka yi ana yarowa da yara a dibi yara daga a kai su Oyo a dawo da su a yadda suka dace ba. Na farko gwamnati ta raba almajirci da bara, almajirci daban, bara daban, almajirci daban, rashin kula da yara daban, almajirci daban, yawon da yara suke a layi daban, almajirci daban, wurga yara ko jefar da yara ko zuba yara a layi daban. Gwamnati su san da wannan, sai a san me ake so a yi. Baran ne ake so a hana, amma kace kana suka hana almajirci kusan kana so ka hana neman ilimi kenan, domin ko yaron da zai dauki kayansa daga nan zuwa London neman ko menene na ilimi ya zama almajiri, because ya bar wani wuri zuwa wani wuri don neman ilimi.
To wai ya ma almajirin suke gudanar da rayuwansu ne idan har aka tura su karatu zuwa wasu jihohi? Ga dai wani dan almajirin da zan ta da shi a garin Maiduguri.
To ka zo nan kana karatu a nan ne na almajiranci?
Eh.
A nan cikin Maiduguri?
Eh.
Daga wani gari ka zo?
Kasan Martai.
Kasan Martai?
Eh.
Tun daga Martai shekaran ka nawa?
13.
13? To kamar iyayenka suna zuwa su duba ka?
Ba su taɓa zuwa.
Shekaran ka nawa a nan Maiduguri?
Biyu.
Kuma kana jin labarin su?
Eh.
Kuma kana gane azizun ka nawa?
Shida.
Shida?
Eh.
To Allah ya taimaka.
Wani dan almajiri kenan da muke zanta da shi a garin Maiduguri, da kuma a kawo shi karatu daga karamar hukumar Mante da ke arewacin Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.